I ain't got nothing to give than to say.
Nagode.
He's give me so many things, and all I got to say.
Nagode.
Purchase
one
extra day.
Oh,
oh. Nagode.
Gode.
Gode. Gode. Gode. Gode. Gode. Gode. Gode.
Gode.
Gode.
Gode.
Gode. Gode. Allah Sarki, Nagode.
For the life, for the money, ya Allah, Alhamdulillah. For the life, for the strength, ya Allah, Alhamdulillah. Yusuf on the MRC, Anhu Abdullah. I dedicate this one to Almighty Allah, Mungode.
Gudiya, Shini Abunina, Natashi, the Safi. Say na gode Allah shi yabani baraku ji babu sarki tamkar sa a duniya
haka ne
komai in zanyi na san shi ke ban iko gashi ya so ni da alkhairi na gode
thank you Allah for the blessing
mungode
for the sun for the blue sky green lines everywhere
mungode ya Allah
Alhamdulillah.
Tell me
that you're so.